Ɗaruruwan mata ne suka yi cincirindo a ofishin hukumar shiga tsakani wato Mediatur de la République inda suka buƙaci hukumar ta tsoma baki don ganin ma'aikatar ministan ilimi a matakin firamare ta soke matakin na aika wasu matan aure malaman kwantaraki zuwa jihohin ƙasar da nufin rage cunkoson malaman makaranta a nan Yamai inda aka kesa cewa sama da 2000 ne ke zaune ba ajin karatu. Madam Fatimata Isaka ita ce shugabar ƙungiyar mata malaman kwantaraki.
A sanin kowa ne bisa mace goma da ke karantar suwa a ƙananan makarantu ne tara duka mata ne. Yau sahiya ta waye ministan mu ya ce muna ma'aikata sun yi yawa a cikin kalasoshi na Niyame. Mu uwaye ne ba za mu iya yarda mu bar ɗiyanmu ba. Mun kawo kukanmu ne da abun da ke wakana cikin ministan namu. Zaman shi nan ya sakanta ƴan ƙasa.
Bayan wata ganawa ta ƴan mintoci da shugabannin ƙungiyar matan kwantaraki, shugaban hukumar da ke kula da sasanta ƴan ƙasa Maitre Ali Sirfi ya karɓi ƙorafin na waɗannan mata a hukunce, sannan ya gindaya musu wasu sharuɗa masu alaƙa da tsarin aiki. Alhaji Mustafa Kadi Ummani shi ne daraktan ofishin babban jami'in hukumar ta Mediatur.
To na farko dai a yanzu jerin gwano da suke yi ya kamata su ɗan dakatar da shi domin su ba wato ayyukan da za mu yi sa'a don mu samu damar mu je mu ga sauran hukumomi waɗanda suke da jayayya tsakankanin su. Shine wato minista si da kanshi ma za mu kirawo shi ya zo nan zauren wato mai sasantawa mu ce mishi to wannan abin ya kamata a sanya mishi ruwan sanyi a ciwo maganar wato a huskar tattaunawa a ganin mu in dai akwai canza miyo tsakankanin minista da shi da ma'aikatan nasa. Sosai a samu ciwo kan wannan magana.
Na nemi jin ta bakin ministan ilimi a matakin firamare Dr. Dauda Muhammadu Marte, amma an shaida min cewa ya yi bulaguro zuwa ƙetare. Saboda haka na tuntuɓi Malam Ashanahima, wani darakta a ofishin ministan, sai dai shi ma ya ce ba zai yi wani dogon bayani a kai ba, domin a tasa fahimta tsarin aikin gwamnati ne ya aika waɗannan ma'aikata zuwa yankunan da ake fama da ƙarancin malaman makaranta, in ji shi. A makon jiya kungiyar ta mata malaman kwantaraki ta kai irin wannan koke a gaban shugabannin kungiyar malaman addinin Islama ta IEN akan bukatar canzawa gwamnatin Niger ra'ayi game da wannan mataki, sai dai da alama haka bata cimma ruwa ba, yayin da a dai bangare wa'adin da gwamnatin ta ɗebarwa malaman da wannan mataki ya shafa domin komawa sabon wuraren aiki ke cika a ranar 5 ga watan Maris. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.